بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai wanda ya kaddara haduwan mu da saduwan mu a wannan masallaci na Masjidu Al-Firdaus da yake wannan unguwa ta Sabon Gari a garin da magaram Jamhuriyar Niger. Yau muna ranar Juma'a daren Asabar daren Subdu 7 ga wata na biyu watan Safar wata na biyu a jerin kalanda ta Musulunci bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1447 wanda ya daidai da 1 ga watan 8 watan August 2025 miladiya. Kamar yadda muka saba gabatar da karatu na littafin mu mai albarka Hisnul Muslim min Azkar al-Kitab wa Sunna a irin wannan lokaci, insha Allah ma yanzu zamu ci gaba, muna roƙon Allah mana dace daga munkatar na fadin daidai da aikata daidai, kuma Allah subhanahu wataala ya sanya mu cikin wa'inda za su yi sauraro kuma su yi aiki da wannan abu. Insha Allah wannan zai zama darasin mu na 6 a cikin wannan littafi. Darussa 5 da suka gabata duka a cikin muqaddima ce muka gabatar da falalar zikiri wanda malaika a cikin littafin. Kamar yadda muka alƙawari wancan sati cewa farkon littafin malam ya fara ne da azkarul istighaza minan naw. Zikiri na tashi daga bacci. To amma muka ce duba da yanayin da muke ciki wannan lokaci na ruwa zamu je zuwa ga zikirori wanda suka kumshi lokuta na ruwa, kama daga addu'a da ake lokacin tasowar iska da lokacin tsawa da lokacin da aka fara ruwan sama da lokacin da aka kare ruwan sama da makamantan haka. Duba da in muka ce zamu bi tartibin littafin, to kafin mu iso addu'a ruwan, to lokacin damunan ma huta, kenan shi yasa kenan zamu fara kenan dimi littafin Hisnul Muslim sai diba duk da shafi bugu yana bambanta, wani bugan zamu ga shafi na 104 mafi yawanci sankat baji sankat, wani kuma zaka ga 61 ko 62, to amma an kadi ba gabar zikiri na 61 inda aka sa du'a urre addu'a lokacin da iska ta taso ko guguwa mi za a karanta kenan, saboda wannan yana da alaka da lokacin ruwa. Kenan zamu fara da du'a urre addu'a lokacin tasowar iska ko guguwa. To a gargashin wannan mala ya kama na addu'o'i guda biyu wanda suka tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake karantawa lokacin da iska ta taso ko kuma guguwa me za a karanta. Addu'a ta farko mala ya kama na Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udhu bika min sharriha. To yadda zamu gabatar da tsarin karatun, da'ada da muka zo kenan zan karanta ta so daya so biyu ana uku kuma sai in karanta kuma sai ku karanta kenan zan karanta so daya so biyu ana uku kuma in karanta ku karanta an yi so daga baya kuma sai mu shari du'a urrih Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udhu bika min sharriha Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udhu bika min sharriha Inan zan karanta ku karanta Du'a urrih Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udhu bika min sharriha Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udhu bika min sharriha Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udhu bika min sharriha madalla kenan wannan addu'a sahabin da ya rawaito ta shine babban sahabi Abu Huraira Abdurrahman bin Sakhr kuma ta zo a cikin littafin Sunan Abi Dawud da Ibn Majah Imam Abi Dawud ya kawo wannan hadisi a cikin littafin hadisi mai lamba 2597 5097 shi kuma Ibn Majah ya kawo shi hadisi mai lamba 3727 3797 kuma hadisi ne wanda Imam Albani ya inganta shi a cikin Sahihu Ibn Majah da Sahihu Abi Dawud kenan hadisi ne ingantacce asalin hadisin Abu Huraira yake cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yana cewa arrihu min rauhillah yace iska tana daga rahamar Allah subhanahu wataala kenan shine arrihu da larabcin kai an ce arrihu ma'ana ana ne iska levan kenan iska min rauhillah tana daga cikin kenan rahamar Allah subhanahu wataala ga bayinsa ay min rahmatillahi ta'ala li ibadi tana daga rahamar Allah ga bayinsa manzo Allah ce ta'ati bir rahmati wani lokaci tana zuwa da rahama ma'ana tana zuwa da rahama ta yaya ta yadda idan ta zo bayan ta ruwa ya zo kaga wannan rahamat ko kuma mi idan ta zo a lokacin tsananin zahi ta kada mutane suka ji sanyi da dadi kaga wannan shi ma rahama ne ko lokacin da kaga ana cikin tsananin zahi amma iska in mai dadi ta zo ta kada mutane zaka ji sun ji dadi kaga wannan shi ma mi rahamat to manzo Allah ce wata ati bil azab wani lokaci kuma tana zuwa da azaba iska ma'ana ta hanyar za ta zo ana sa ran za a yi ruwa kuma yake gami hadari ya watse ko kuma mi ko kuma ta zo ta kakkare itace ko kuma ta zo ta tada kura da makamantansu kenan kago wannan azaba ce akwai iska da za a yi kaga ta zo ta bude mutane da kura ko kuma iska mai tsananin zahi to kenan Allah yana amfani da iska wani zubin yama bayin shi rahama wani zubin kuma yi musu azaba sai manzo Allah ce fa idza ra'aytumuha idan kuka ga iska ta taso yace fala tasubuha kada ku zage ta kada ku zage ta yace kenan ai wata mummunan furici ga iska a ce ina an wani wannan iska ko kai can wannan iska da makamantansu me yasa manzo Allah ya hana mu mu zage ta saboda iska li annaha ayatu min ayati Allah ta'ala aya ce daga cikin ayoyin Allah tana nuna mi kudura da girma na Allah subhanahu wataala saboda Allah cikin alqur'ani yana cewa wa min ayatihi an yursila riyaha mubashiratin wannan aya ta cikin suratul rum aya ta 46 Allah ya ce yana daga cikin ayoyi wanda suke nuna girma na Allah subhanahu wataala da kuma Allah ne cancanta abota masa yana aiko da iska mubashiratin tana mai yin bishara ga mutane ta hanyar mi iska in ta zo hadari ya biyo bayan ta ayi ruwa da makamantansu to kaga Allah ya ce wa min ayati kenan tunda iska aya ce daga cikin ayoyin Allah kuma ba ita ba take sarrafa kanta ba, Allah ne yake sarrafa ta. Kare yanzu in kai zagi zai koma ne zuwa ga Allah ba zuwa gare ta ba, saboda ba ita ba take sarrafa kanta ba, Allah ne yake sarrafa ta. Shi yasa haka samu wani babban malami daga cikin malamai, Imam Shafi'i, Muhammad ibn Idris Ash-Shafi'i, wanda yana daga cikin malaman mazhabobi guda hudu wanda ake aiki da maganganun su daga cikin magabata. A cikin littafin shi Al-Ummu, yana littafi Al-Ummu, littafi ne na fiqh, yake cewa la yanbaghi li ahadin an yasubba riyaha, yace bai dace ba ga wani makhluki wani ya zagi iska. Kenan ba a zagin iska. Me yasa? Fa innaha khalqullahi muti'u, domin ita halitta ce ta Allah wadda take biyayya ga Allah. Ma'ana in kai iska ta taso, Allah ne umarce ta take kada, shi ya umarce ta. Kenan ita halitta ce ta Allah muti'u, tana biyayya ne ga Allah. Wajundun min ajnadihi, kuma ita rinduna ce daga cikin rundunonin Allah. Ma'ana Allah yana amfani da ita in ya ga dama ya yi masa azaba. Ai muna da labari, Adawa mutanen Annabi Hud, da mi Allah ya halaka su da iska. Su da suka alfahari suka ce man ashaddu minna quwwa, Allah ya ba su karfi. Suka ce wai kai, wai yanzu wahimu ma karfi. Allah ya ce awalam yaro anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa, shin yanzu ba sa ganin Allah da halice sai fi su karfi? Allah ya ce fa arsalna alaihim rihan sarsara, Allah turo musu iska mai tsananin karfi wanda zaka ga ta daga kato ta maka shakas. To kaga Allah dai tashi, dan ka san iska rinda ce daga rindunan Allah, dai tashi halaka wata al'umma, iska ya turo musu duka ta halaka su. Aka musu mahaukaciyar iska wanda zata zo daga ta dauki mutun ta wulwula shi ta buga shakas. Da haka kenan rinduna ce daga cikin rindunan Allah. Yaj'aluha rahmatan wa nikmatan insha, ita wannan iska idan Allah ya so sanya ta rahama, sai ya turo ta a tsananin lokacin tsananin zafi ku ji sanyi, ko kuma ya turo ta bayan ta yi ku ga ruwa ya zo, kenan kago wannan rahama ce. In kuma ya so sai ta zamanto muku mi nikma, ma'ana azaba. A yanzu akwai kasashen da zaka ga za Allah zai musu mahaukaciyar gugu iska, kaga ta zo duk ta zubda gidaje, iskawa tana ta tahi da dukiyoyi, ta kare itace. Allah dandana ma wasu bayi daga cikin bayinsu wanda suka bijire masa, ya musu azaba da iska, kamar da yamma Adawa nan da ɗan shekaru ma. Ai mun gani abin da ya faru a ƙasar Libya, naji ko Morocco ne ko Morocco Libya, da Allah ya turo musu iska da irin ƙasashen Turawa, irin ƙasar Amurka da Europe, za ka ga lokaci zuwa lokaci kaga Allah ya turo ma wani gari iska, ma kuka ce iska ta zo ta halaka mutane. To da haka kenan ita iska rinduna ce daga cikin rindunan Allah. Allah in ya so ya rahama ga wasu bayin shi, sai ya turo musu iska ta zo musu da ruwa, wasu kuma ya Allah musu azaba da ita. Da haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa was'alullaha khaira, da haka ba zaginta ba za ku yi, mi za ku yi? Yace ku roki Allah alkhairinta, wasta'izu billahi min sharriha, kuma ku nemi tsarin Allah daga sharrinta. To anan ne aka samu kenan, idan iska ta taso ba a zaginta, ba a wani furuci, abinda ake cewa Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udhu bika min sharriha. Da haka mu rike a duk lokacin da iska ta taso ko ma guguwa, ki nemi ce Allahumma inni as'aluka khairaha, ya Allah ina roƙonka alkhairin wannan iska, wa a'udhu bika min sharriha, kuma ina neman tsarin ka daga sharrin. Shikenan, dama ita halitta Allah ce, Allah ya turo da ku, sai ka roki alkhairin iska ka neman tsarin Allah tsare ka daga sharrin ta. Wannan shine addu'a ta farko. Addu'a ta biyu da malaka kawo mana ta ma zamu karanta ta. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bi, wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bi. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bi, wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bi. Kene zai mu karanta tare. Allahumma inni as'aluka khairaha,
Allahumma inni as'aluka khairaha
wa khaira ma fiha
wa khaira ma fiha
wa khaira ma ursilat bi
wa khaira ma ursilat bi
wa a'udhu bika min sharriha
wa a'udhu bika min sharriha
wa sharri ma fiha
wa sharri ma fiha
wa sharri ma ursilat bi
wa sharri ma ursilat bi.
Allahumma inni as'aluka khairaha,
Allahumma inni أسألك خيرها
وخير ما فيها
وخير ما فيها
وخير ما أرسلت به
وخير ما أرسلت به
وأعوذ بك من شرها
وأعوذ بك من شرها
وشر ما فيها
وشر ما فيها
وشر ما أرسلت به
وشر ما أرسلت به
ما شاء الله كنا وانا أداء تبيو عائشة رضي الله عنها إذا ترويتو دقا منزان الله صلى الله عليه وسلم حديث ينا تكيم بخاري دا مسلم بخاري يكاوش حديث ميلمبا دبو أكو دا تريبي دا شدة 3206 shi kuma muslim ya kawo shi hadisi mai lamba 899 wisan 429 Aisha take cewa idan iska ta taso manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana cewa Allahumma inni as'aluka khairaha ya Allah ina roƙonka alkhairin wannan iska wa khaira ma fiha da alkhairin da yake cikin wannan iska wa khaira ma ursilat bi da alkhairin da ka turo wannan iska da shi wa a'udhu bika min sharriha kuma Allah ina neman tsarinka daga sharrin wannan iska wa sharri ma fiha da sharrin da yake cikin wannan iska wa sharri ma ursilat bi da sharrin da aka turo wannan iska da shi Badruddin al-Aini yana daga cikin malaman da suka yi sharhin Bukhari sunan litafin Umdatul Qari a karkashin wannan hadisin tunda Bukhari ya rawaito shi wajen sharhin wannan yake cewa game da wannan addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi yace abu uku ne mutun yake roƙa kuma abu uku ne mutun yake neman tsarin Allah da shi yace na farko khairu nafsir rih shine alkhairin ita iska a karan kanta in kace Allahumma inni as'aluka khairaha Allah ina roƙonka alkhairin wannan iska ita a karan kanta shine mal yace mislu talazzuz bani adam bi burudatiha fil harri shine misali alkhairin iska ita a karan kanta shine mutun da zai ji dadi a lokacin zahi idan iska ta zo ta kada shi ai kana jin dadi ko akai wata iska mai dan karan dadi kaji wani dadi da sanyi a ranka to kaga wannan alkhairi ne yace to misali a lokacin tsananin zahi idan iska ta kada mutum wannan dadin da yake ji da sanyin da yake ji a ran shi wannan alkhairi ne wannan ga kai dan adam yace kuma haka itace su ma suna bukatar iska saboda wannan iska da take kada akwai itacen da su ma suna bukatar ta idan ta kada ne za su samu sinana itace su ma suna bukatar iska kenan ba kai dan adam kadai kake bukatar iska ba hatta itace su ma suna bukatar iska kuma daga cikin alkhairin ta mal yace wa zahabiha birrawaihi alkariha idan aka in iska ta taso zaka ga ta tahiyar da mi wari da sauransu abubuwa na wari misali in waje akwai wani abu na wari da sauransu iska ta zo ta tahiyar da shi to kago ne na cikin khairaha da ka roki Allah alkhairin wannan iska nabi kuma wa khaira ma fiha alkhairin da yake cikin wannan iska mal yace misla nuzulil matari annafi' misali shine saukowar ruwan sama mai amfani li'annal matara la yaji'u illa wa yasbiquha ar-rih saboda galiban so tari mafi yawanci zaka ga kafin ruwan sama yazo iska tana riga shi kina iska tana zaman to kamar wani shimfidar fage ce sharar fage ce ma'ana introduction ne na mi ruwa shi yasa ai yana daga cikin rahmar Allah wannan iska da ake mana lokacin taso ruwan sama domin mutun ya shirya ne ta yaya kina da kaga iska ta taso idan ka shanya kayanka kayi wanki ko dan kasuwa ne ya zo ya baza haje shi a hili daga ga iska ta taso me zai sai tattare saboda mi alama ce ake mai za a yi ruwa to yace kaga wannan iska alkhairin dake cikin ta shine mi kar ta zo kawai ta tahi ba tare da an yi ruwan sama ba in kace Allah muna roƙonka alkhairin dake cikin wannan iska ma'ana bayan taso wata kuma ruwan sama ya biyo bayan ta saboda so tari kafin ayi ruwan sama zaka ga iska tana tasowa kuma wannan iska rahama Allah ci gaba yi domin mutane su kimtsa su shirya saboda wata ran in muka lura ai Allah yana sako ruwan sama ko kwatsam ba zato ba tsammani fa kawai dai ka ji ruwa yake ci kaga yanzu wani in ya shanya kayan shi kawai ruwan yazo kaga kayan shi za su samu matsala ko kayan sayarwa da sauransu kai ma dan kana tsike tahiya kawai dai kaga ruwa sha amma yanzu koda kana hanya ne dai kaga iska ta taso za ka yi sauki ka lallaba ka je inda zaka samu ka dallabe ruwa bai bige ka ba to wannan iskar da ake Allah yana mana ishara ne ma'ana nuna mana cewa mi ruwa na tahowa to shi yasa an ga cewa khaira ma fiha shine kenan muna roƙon Allah alkhairin da yake cikin wannan iska, ma'ana bayan taso wata kuma ruwan sama biyo bayan ta, saboda ai so tari zaka ga iska ta taso kuma ba ai ruwa ba, to amma kai wannan addu'a to kenan insha Allah ruwa zai biyo bayan ta mai amfani. Na gaba, wa khaira ma ursilat bihi, da alkhairin da ka turo ta da shi shine mi girgije as-sahab, saboda in iska ta taso zaka ga girgije da gajimare san hadu niyaji kenan, to wannan girgijen da zai tattaro kenan kana roƙon Allah ya sa ya zo da mi ruwa mai amfani. Kuma yake cewa uzu bika min sharriha, Allah muna neman tsarin ka daga sharrin wannan iska, ma'ana kar ta zo ta bude mu da kura, kar ta zo da wani mai yake da suna da wani zahi wanda in ta kada mu za mu ji zahi da makamantansu. Haka kuma wa khay wa sharri ma fiha, da sharrin da yake cikin ta kada ta zo ko ta tahi ba tare da ruwa biyo bayan ta ba. Wa sharri ma ursilat bi, da sharrin da aka turuta da shi, ma'ana kar ta zo gajimare ya hadu kuma sai ya watse. To wannan mun ji su ne addu'o'i guda biyu wanda aka samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ita wannan addu'a ta farko ta shiga cikin ta biyu, saboda ayyan muka lura ta farko Allahumma inni as'aluka khaira wa a'udhu bika min sharri, Allah ina roƙonka alkhairin wannan iska, ina neman tsaranka daga sharrin ta. To kuma a ta biyun nan akwai ta farko, to yayin malamai suka ce to wannan addu'o'in guda biyu rahama ce ta Allah, wani yanzu yana ga wannan ta mai tsayi da muka karanta yanzu, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bihi, kawai sai ta farkon Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udhu bika min sharriha. In kuma ka iya tabin to ta fi ta farkon, saboda mi ai a tabin akwai karin da babu a ta farko. Kenan wannan ita ce addu'a da zamu rike duk lokacin da muka ga iska ta taso kuma guguwa, sai mi wannan addu'a kenan, Allah muna roƙonka alkhairin ta da alkhairin da ke cikin ta da alkhairin da aka turo ta da shi, muna neman tsarinka daga sharrin ta da sharrin da ke cikin ta da sharrin da aka turo ta da shi. Na gaba, sai mu je du'a'ur ra'ad, addu'a lokacin da aka ji ƙarin tsawa, lokacin da aka ji rukugun wannan ƙarin da muke ji na mi na tsawa. Ar-ra'ad shine tsawa, letoner tsawa, da ana ruwan sama zaka ji wannan ƙarin. To mafi yawancin mu zaka ga wani da gaji wannan ƙaran bai san ba abin da zai wadi, to akwai addu'a da manzo Allah koyar da mu da kaji wannan rugugun ƙaran na tsawon nan, to akwai addu'a da ake karantawa. Addu'a ita ce subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdi wal mala'ikatu min khifati, subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdi wal mala'ikatu min khifati, subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdi wal mala'ikatu min khifati. Kina mu karanta tare, subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdi wal mala'ikatu min khifati, subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdi wal mala'ikatu min khifati, subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdi wal mala'ikatu min khifati. Wannan addu'a an rawaito ta daga sahabi Abdullah ibn Zubair, tana cikin littafin Muwatta ta Imam Malik a juz'i na biyu shafi na 992 nafsan katrobenduz, a bolim na biyu fajina nafsan katrobenduz. Imam Albani ya ce sahihul isnadi mawqufan, wannan ya inganta daga Abdullah ibn Zubair. A ruwaya an rawaito أن عبد الله بن زبير إذا سمع صوت الرعد ترك الكلام مع الآخرين ثم دعا بهذا سبحان الذي يسبح الرعد بحمدي والملائكة من خيفتي. معنى عبد الله بن زبير صحابي نما زال الله صلى الله عليه وسلم يعكس أنت إذا يجي صوتي دكارن سوا سيبر مغنى تارد متاني معنى كو كنا تكين هيرا كو أنا تكين زنتي ana cikin tattaunawa daga an ji wannan ƙara daga yaji kawai shiru ya kyale sai karanta wannan addu'a ce subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdi wal mala'ikatu min khifati. Kuma asalin wannan aya ce a cikin alqur'ani, a cikin suratul ra'd aya ta 13 wani bangare na aya Allah yana cewa yusabbihu ar-ra'd bihamdihi wal mala'ikatu min khifati Allah ya ce yusabbihu ar-ra'd kenan ra'd tsawa tana yin tasbihi bihamdihi tare da yabo da godiya ga Allah subhanahu wataala wal mala'ikatu haka su ma mala'iku suna yin tasbihi suna tsakake Allah kuma suna yin yabo da godiya a gare shi saboda mi min khifati saboda tsoron Allah subhanahu wataala da suke saboda sun san girman Allah sun san kudura ta Allah subhanahu wataala kenan ita wannan karan da muke yi ita kanta tsawa tasbihi ne take ga Allah ma'ana tana tsarkake Allah ne wannan karan da kake yi kai kuma kake tsorata ita kuma tasbihin ta ne ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu hadisin yana cikin musnad na Imam Ahmad da kuma sunan Tirmidhi sunan Tirmidhi Imam Tirmidhi ya kawo shi hadisi mai lamba 317 Tirmidhi Sunan said shi kuma Imam Ahmad ya kawo shi a hadisi mai lamba 274 Imam Albani ya kashi a silsilatul ahadisi sahiha hadisi mai lamba 1872 wannan hadisi daga Abdullahi dan Abbas annahu qala Abdullahi dan Abbas yake cewa atat yahudu ila nabi sallallahu alaihi wasallam yahuda sun zo wajen annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa sa'aluhu anir ra'di ma huwa mana yahuda ne suka yi gungu guda sai suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce in dai wannan annabi ne na Allah kuma Allah ne ya turo shi kuje ku mushi wannan tambayo wata tambaya ce aka zo amma manzo Allah in ya amsa to ya tabbata annabi ne daga wajen Allah saboda abinda zasu tambaye shi in ba annabi ba wanda Allah yake mai wahayi babu wanda ya san wannan abu da suka zo suka ce mai anir ra'di ma huwa wai wannan tsawon da muke ji lokacin da ake ruwa wai menene wannan abu kala sai manzo Allah ya ce malakum minal mala'ikati yace ai wani mala'ika ne daga cikin mala'iku muwakkalun bis sahabi wanda Allah ya bashi wakilcin kula da as-sahabu shine mi gajimare girgije ma'ana mala'ika ne da Allah ya wakilta mushi kula da gajimare lokacin da ake ruwan sama manzo Allah ya ce ma'ahu makhariqun min nur a tare da shi akwai wata sanda kuka ce bulala saboda makhariq jam'i ne na al-mikhraq shine ala ma'ana wata sanda ce ko ta bulala ce wanda yake amfani da ita ta haske yasuqu biha as-sahaba haisu sha Allah ta'ala wannan sanda ko bulala da ita ce yake kora gajimare inda Allah ya so ya ruwa ma'ana ar-ra'dun mala'ika ne da Allah ya wakilta shi in za a yi ruwan sama ai muna gani za a yi ruwan sama ba gajimare bai na haduwa ba yana tahiya ba to wannan haduwar da yake da tahiyar da yake mala'ika ne yake kora gajimaren yake kora hadarin yaje inda Allah ya nufata inda zai ruwa to yana da sanda wadda take ta haske ce da ita ce yake kora wannan gajimare to wannan shine ra'adu da ake ni anan kenan ra'adu anan sunan mala'ika ne wanda yake kula da mi kawai in za a yi ruwa shi zai ringa kora hadari yaje inda za a yi ruwa sai kawai ya yi ruwa sai suka ce to qalu bama hadha sauta allazi nasma'u to ai lokacin muna jin wani ƙara wani rugugi wani ƙara wanda yake razanarwa da tsoratarwa da firgitarwa shi kuma wani sauti ne sai manzo Allah ya ce qala zajratus sahabi yazjuruhu ila haisu amarahu ma'ana tsawa ce ta mi shi gajimaren girgijen yazjuruhu wanda shi wannan mala'ika yake mishi tsawa ila haisu amarahu yana mishi tsawa ne kaje ga inda Allah ya ce kaje domin kai ruwa ma'ana wannan rugugin da muke ji tsawa ce mala'ika yake ma wannan gajimaren kaje guri kaza nan Allah ya so za ka yi ruwa to shine muke jin wannan ƙara qalu sai suka ce sadaqata ma'ana in muka lura in ana ruwa lokacin da ake tsawa ƙara tsawa in kaji to wannan sautin mala'ika ne da yake ma hadarin kaje guri kaza shine muke jin wannan ƙara shi kuma wannan eclair din da muke gani wannan hasken da kake gani wata in ya walga ya kaga kamar gari ya waye hasken sanda tashi ce ta haske lokacin da yake kora shi da kake ganin wani wulik wani haske wata walkiya ta walga to shine manzo Allah ba su labari da suka yaudi musu haka suka ce qalu sadaka ta kai gaskiya haka ne saboda yadda ya tabbata a cikin at-taura din haka kuma manzo Allah ba su labari suka ce wallahi haka ne saboda mi Allah ne subhanahu wataala yake mai wahayi ba daga gare shi bane ba to mun ji kenan asalin ra'adi kenan mala'ika ne shi yasa ana daga cikin mala'iku sunan mala'ika mala'ika ar-ra'd wanda yake kula da mi kura hadari zuwa inda Allah ya so ayi ruwa. Kuma karan da muke shi wannan tsawa ce da ake ma shi hadarin ya je guri kaza ya yi ruwa. Kuma wannan karan da wannan walqiya in Allah ya so yana jiwa ta inda ya ga dama ya ma wasu azaba, ai zaka ji an ce ai ta hado guri kaza. Wannan hasken san da tashi shine wannan din, in ya hado din shine Allah ya maida shi ya hada shi da wuta, kawai kaga ya je ya hada guri kaza, an ce wajen ya kama da wuta da sauransu. Daga kenan in kai wannan addu'a to Allah zai kare ka, wannan abun ba zai hado ma ba na walqiyar da tsawar da ake yi. Kenan in muka ji ana tsawa ba wai yo Allah ba za a yi, ko kuma ana a kenan abinda zaka yi ga addu'a nan daga sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, subhanalladhi yusabbihu ar-ra'du bihamdi wal mala'ikatu min khifati. Sai mu ji min adiyatul istisqa, daga addu'in al-istisqa, neman ruwa. Al-istisqa shine mai talabu suqya, neman shayarwa. Ma'ana addu'in da ake idan ana so Allah subhanahu wata'ala ya sauko wa da mutane ruwa. Tunda mun sani a littafin fiqh akwai salatul istisqa, sallan neman roƙon ruwa, ko kuma sallar roƙon ruwa. Ma'ana sallar da za a zo ayi addu'a akan Allah subhanahu wata'ala ya sauko ma da bayi ruwa. To ita kuma mafi yawanci wannan addu'a ana yin su ne mi idan lokacin ruwa yayi kuma ba a yi ruwa ba, to ya a ringa yin su. Kuma hanyoyi uku ake yin su, kamar yadda Imam An-Nawawi ya tabbatar a cikin sharhin da yama Sahihu Muslim, Al-Minhaj Sharhul Muslim ala Sahih Muslim, yace abin da ya tabbata a ruwaya ita addu'a roƙon ruwa, akwai hanyoyi guda uku da ake daidai tabbata cikin sunnar manzo Allah. Na farko, ko aje bayan gari da mutane a zo ayi sallah raka'a biyar da ake yin sallar Idi, da za a zo za a yi mai yake da suna har da kabarbarin da ake raka'a ta farko ayi raka'a kabbara bakwai, ta biyu ayi kabbara biyar, haka Ida ayi hudu ba, kuma daga hannu ayi addu'a, sai ayi karanto wani addu'a. Kenan za a yi sallah, in ya so sai ayi mi sai ayi addu'a dai kenan. Na biyu, ko kuma liman a lokacin sallar Juma'a, a lokacin hudubar Juma'a, a ƙarshen hudubar yayi addu'o'in. Haka su ma mamu a salloli bayan sallar farilla liman yana iya wannan addu'o'i. Na uku kuma, kowa kuma a cikin addu'o'in shi yana iya kawai a daidai ku, duk in za ka yi addu'a sai ka yi wannan addu'a mi domin Allah ya shayar da mutane. To mu kuma wannan addu'o'in da ya ja mu wuce lokaci saboda mi da ya ja damuna ta kankama, kenan su wannan addu'a ana yin su ne lokacin da ake neman Allah saukowa da bayinsa ruwa, to ga addu'a da za a yi. Kenan mutum zai rike, ko da misali in damuna ta sake dawowa kafin a fara ruwan sama, to in ana so Allah ya saukar da ruwan sama, to wannan addu'o'in ne za a yi. Malam ya kawo addu'o'i guda uku, kenan su wannan za mu karanta su a wurguje, ba kenan ba yayin maimaita ba. Kenan muka zo addu'a lokacin yin ruwa, kenan yayin maimaita tare. Malam yace min adiyatul istisqa, daga cikin addu'o'in neman ruwa, tawarko malaika Allahumma askina ghaisan mughisan mari'an mari'an nafi'an ghaira darin ajilan ghaira ajil. Wannan ta zo a cikin hadisin Jabir bin Abdullah al-Ansari a cikin sunan Abi Dawud, hadisi mai lamba 1169 mil 169, Imam Albani ya inganta shi a cikin Sahih Abi Dawud. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Jabir yake cewa idan aka zo aka ce ya ma'aikin Allah ka roƙa mana Allah, Allah ya shayar da mu ruwa, lokaci ya zo na damuna amma kuma har yanzu ruwa bai sauka ba, sai manzo Allah daga hannu ce Allahumma askina, ya Allah ka shayar da mu ghaisan ruwa na sama, mughisan mai kawar da tsanani, muzilan lishidda ma'ana wanda zai kawar da tsanani, saboda mi ana cikin tsanani, ana cikin tsananin buƙatar ruwa, to ya Allah ka shayar da mu ruwa wanda zai tafiyar mana da tsananin da muke ciki na mi tsananin buƙatar ruwa. Mari'an bilhamza, mari'an bilhamza ma'ana ruwa mai daɗi. Mari'an bil'ain na ni'ima, ma'ana ka shayar da mu ruwa mai daɗi kuma na ni'ima. Na gaba kuma nafi'an, mai amfani, ghaira darrin, ba mai cutarwa ba, ba wanda zai zo tafiyar da gidajenmu ya tafiyar da gonakinmu ba, da makamantansu a ruwa mai amfani ba wanda zai cutar ba, ajilan cikin gaggawa, gaira ajil ba cikin jinkiri ba, ma'ana Allah muna bukatar shi da gaggawa ba tare da jinkiri ba, shine ajilan bil ayn cikin gaggawa, gaira ajil ba tare da jinkiri ba bil hamza. Wanda kage yana daga cikin addu'o'in mi roƙaruwa ta farko kenan. Addu'a ta biyu ita ce Allahumma ajisna, Allahumma ajisna, Allahumma ajisna. Ita kuma wannan ta zo a cikin hadisin Anas dan Malik. Hadisin yana cikin Bukhari da Muslim. Bukhari ya kawo shi hadisi mai lamba 1013. Muslim ya kawo shi hadisi mai lamba 897, 1097. Asalin wannan hadisin Anas bin Malik yake cewa dakhala rajulun al-masjida yawma juma'a, wani mutum ya shigo masallaci a ranar juma'a, wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhutubu, a lokacin manzon Allah yana tsaye na huduba, ma'ana ana cikin tsakiyar huduba, kawai sai wani mutum ya shigo, fa qala ya rasulullahi, yace ya maikin Allah, halakatil amwalu, yace dukiyoyi sun halaka. Nan dukiyoyin da ake nufi Imam an-Nawawi a cikin sharhin Sahih Muslim yake cewa ana nin almawashi, ma'ana dabbobi sun halaka. Saboda mi? Babu ruwan da za su sha, dabbobi duk sun halaka. Wan qata'ati subul, hanyoyi sun yanke. Malam Imam Nawawi yace abin da ake ne hanya ta yanke, ma'ana raƙumi shi kanshi bai samu ba abin da zai ci barantana mi, a ringa zuwa bulaguro ana zuwa ana siyo abinci, ma'ana babu tahiya sufuri ko kuma babu bulaguro zuwa a je a siyo abinci, hanya ta yanke. Saboda mi? Babu ruwa, babu abinci. Sai wannan mutum yace fadullaha yughisuna, ka roƙa mana Allah ya kawo mana agaji na ruwan sama. Farafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadayhi, sai manzon Allah ya daga hannayensa, fa qala yace Allahumma ajisna, Allahumma ajisna, Allahumma ajisna. Ya Allah ka mana dauki da agaji ruwan sama, ya Allah ka kawo mana dauki da agaji ruwan sama, ya Allah ka kawo mana dauki da agaji ruwan sama. Qala Anas, sai Anas yace wallahi ma nara fi samai min sahabin wala qaz'atin. A lokacin da wannan mutumin ya shigo manzo Allah yana hudubawa, yace a lokacin sama wallahi ban ma ganin sahab, ma'ana hadari wanda yake a hade, wala qaz'atin ko kuma wanda yake a rarrabe. Imam an-Nawawi yace sahabun nan ana ne mujtami, wanda yake a hade, qaz'atin kuma mutafarriq, wanda yake a rarrabe, ma'ana a sama babu hadari ko a hade ko a rarrabe a ganshi jefi jefi can can can, yace babu hadari ko dai a sama. Yace fatala atmira min wara'ihi sahaba, yace kawai ga hadari muka ga ya taso. Yace falamma tawassatati as-samaa, yace kawai lokacin da hadari ya zo tsakiyar sama, intasharat summa umtirat, yace kawai yayar watsu, kawai sai aka kece da ruwa. Yace fala wallahi, yace wallahi ina rantsuwa da Allah, mara aina shamsa sabta, yace da muke sati guda bamu ga rana ba, ma'ana sati guda akai ana ruwa. Albarkacin wannan ada da manzo Allah ya daga wani, Allahumma ajisna, Allahumma ajisna, sati guda akai ana ruwa. Me zai faru? Summa dakhala rajulun min zalikal bab, sannan satin da yake wannan juma'a kenan, juma'a hatta ke ko sati guda kuma ana manzo Allah ya zo na huduba, sai ga wannan mutun ya dawo min zalikal bab, daga wannan ne kohud da ya shigo fil juma'a al muqbila, a wata juma'a da ta zo ta gaba, wa rasulullahi qa'imun yakhutub, a lokacin manzo Allah yana tsaye na huduba, fa qala ya rasulullahi, yace ya makin Allah, halakatil amwal, yace dukiyoyi sun mutu, ma'ana dabbobi sun mutu saboda ruwa yayi yawa, kuma yanzu an yi saji guda ana ruwa bai dauke ba, yace to kuma yanzu da kaga ya kaja rishin ruwa sa dabbobi suna mutuwa ko, to kuma yanzu ruwan da yayi yawa an yi saji guda ana, kuma yace dabbobi sun mutu, ruwa ya tahi da dabbobi ya kashe su. Wan qata'ati subul, yace hanya ta yanke, ma'ana ana cikin ruwa babu dama aje, kuma harkar kasuwanci da wane ne, to ruwa ne ake saji guda akai ana ruwa, babu dama aje kuma aje ayi kasuwanci ko aje siyan abinci. Fadullaha yumsikaha anna, yace to kuma yanzu abin da muke roko, ka roka mana Allah ya kawo mai wannan ruwa, ma'ana ya tsira mana wannan ruwa. Farafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadayhi, sai manzo Allah daga hannunsa, summa qala yace Allahumma hawalaina, yace ya Allah wannan ruwa aje ayi shi a kewayen mu, ba akan mu ba, wala alaina, ba akan mu ba, ma'ana mu yanzu mun wadatu mun gamsu, Allah ka je kai a wani waje daban ba akan mu ba, shine Allahumma hawalaina, ma'ana Allah ka je kai shi a kewayen mu ba akan mu ba. Allahumma alal akami, Allah ka je ka yi wannan ruwa akan mi, tadda da duwatsu wanda suke manya, wazirabi da kuma wanda suke kananu wa butunil audiya Allah ka je kai wannan ruwa a cikin mi tabkuna da rafuna wa banabiti shajar kuma ga yoyon sauyo me yake da suna jijiyoyi na itace mana can cikin daji inda dabbobi suke zuwa suke kiyo ka je ka zuba ruwan a can amma ba akan mu ba to wannan adda ita ce adda da idan ruwa yayi yawa in ana so Allah ya tsida za a yi za mu zo mu ganta gaba idan ruwa yayi yawa ba a shariya ba za a ringa ko kuma ana yin abubuwan da bai dace ba a wannan adda ake in ruwa yayi yawa ana ganin zai halaka mutane kamar da shi ma wannan da aka yi sati guda ana yi to akwai adda da manzo Allah ya bada saboda yanzu wani zaka ga musamman aka zo lokacin marka marka ana ta ruwa wani in ya dibe ne gidan shi ko wani abin ya ga hajari ya taso ya ga ce to wani magana da zai wadi zaka ga babu kyau idan in kana jin tsoro ruwa kai ya tafi da gidanka ko gonarka ko wani abinka to yake wannan adda ka ce Allahumma hawalaina wala alaina kamar da aka tabbata manzo Allah da aka yi sati guda ana yi ruwa da wanne ya kawo koken shi sai manzo Allah ya wannan adda to wannan shine asalin adda Allahumma ajisna Allahumma ajisna Allahumma ajisna adda ta uku Allahumma iski ibadaka wa bahaimaka wanshur rahmataka wa ahyi baladaka almayyit ita kuma wannan sahabin da ya rawaito wannan Abdullahi dan Amr dan As yana cikin littafin Sunan Abi Dawud ya kawo hadisi mai lamba 1176 mil san suwasan says Imam Albani ya inganta shi a cikin Sahih Abi Dawud Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma iski ibadaka ya Allah ka shahid da bayinka ma'ana wayannan bayinka ne Allah ka shahid da su wa bahaimaka ya Allah ka shayar da dabbobinka su ma suna buƙatar ruwa shi yasa aya watar ruwa manzo Allah ce laulal bahaima lam tumdaru yace ba dan dabbobi ba da ba amma kuma ruwa ba ma'ana su ma suna buƙata ma'ana in mu za a biya mu da miyagun ayyukan mu to Allah ma ba zai mana ruwa ba saboda daga cikin abin da yake sa Allah baya saukar da ruwa idan laifi da tabargaza da ta'addanci da banna da yaduwa alfasha ta yau a cikin mutane to sai Allah ya kame ruwan sa to mai manzo Allah ce wallahi saboda banna da mutane suke yi da sabo yace to ba dan Allah yana jin tausayin dabbobi ba to yace ruwan sama ma ba an yi ba saboda su ma suna buƙatar ruwa saboda an yi ruwa ne za su samu ciyayi da ruwan da za su sha kenan su ma ba yi ba za su halaka to dan kallihin wani shayi wani su ba sai sabon Allah ba suke ba komai ba suke ba to shine manzo Allah ce ka shayar da bayinka da dabbobinka wanshur rahmataka Allah ka yada rahamaka wa ahyi baladakal mayyit Allah ka raya kekashashiyar kasarka yanzu ku diba ku ga yadda kasa da nan da wata daya zaka ga daga nan ka tashi zaka ji har zuwa Niyami kasa a kekashe take a bushe amma yanzu kake gani ko ina ya kore tar Allah ya raya kasar shi ko ina ya banya to Allah ka raya kekashashiyar kasarka wadda ta mace shi yasa Allah ya ce ai yana saukar da ruwan sama ne fa yuhyi bil arda ba'da mautiha dan ya raya ƙasa bayan mutuwarta to wannan sune daga cikin addu'o'in da ake karantawa nan neman roƙon ruwa sai addu'a ta gaba addu'a izara al-matara addu'a lokacin da ake ruwan sama hadari ya hadu an fara ruwan sama to akwai adda da ake yi shine Allahumma sayyiban nafi'an Allahumma sayyiban nafi'an dan karanta mu karanta tare Allahumma sayyiban nafi'an Allahumma sayyiban nafi'an Allahumma sayyiban nafi'an wannan ita ma kuma adda sahabiya da tarawaito tace Aisha radiyallahu anha yana cikin sahih Bukhari Bukhari ya kawo hadisi mai lamba 1032 mil trande Aisha take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi kana izara almatara lokacin da yaga an fara ruwan sama kana sai ce Allahumma ya Allah sayyiban ka sanya wannan ruwa ya zamanto mamaku ma'ana ruwa ne mai yawa to da an sai anan da ana isa matsala saboda akwai ruwan da za a yi shi mai yawa yazo ya tafi da mutane ya rurushe gidaje da sauransu eh manzo Allah ce to nafi'an ai ana son ruwa mai yawa ko to amma mai yawa mai amfani shine sayyiban shi yasa a cikin suratul baqara Allah yana siffanta munafikai yace au ka sayyibin minas sama an kaji an ce as-sayyib shine al-ma'ul kazir ma'ana ruwa mai yawa shine a wazage cewa mamaku to ya Allah wannan ruwan da za a fara sayyiban ka sanya shi ruwa ne mai yawa amma nafi'an mai amfani ba wanda zai zama to mai cutar da mutane ba kina wannan tace adda da zamu ringa yi daga mun ga an fara ruwa sai mu ringa Allahumma sayyiban nafi'an Allahumma sayiban nafi'an, ya Allah ka sanya wannan ruwa zamanto mai yawa mai amfani. Adda ta gaba, azzikru ba'da nuzulil matari, zikirin da ake yi ko adda da ake bayan saukar ruwan sama. To yanzu kaga kafin an fara ruwa ga adda da zaka yi ko, to an yi da ruwan sama shi ma akwai adda da ake yi, zikirin da ake karantawa bayan saukar ruwan sama shi kuma za a karanta. Mutum zai ce mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, kenan mu karanta mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Sahabin da ya rawaito wannan hadisi shine Zaid bin Khalid al-Juhani radiyallahu anhu, yana cikin Sahih Bukhari da Muslim. Bukhari ya kashi hadisi mai lamba 846 wisan karan sis, Muslim ya kashi hadisi mai lamba 71 sosan ons. Adda shine sai ka ce mutirna an mana ruwan sama bi fadlillahi, da falala ta Allah wa rahmatihi, da kuma jin kansa, ma'ana Allah ne ya so mu da falalarsa da rahamarsa ya sauka mana ruwan sama. Kuma wannan addu'a tana da asali. Asalin hadisin shi Zaid bin Khalid al-Juhani yake cewa salla bina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatas subhi bil hudaybiya, manzo Allah ya mana salla asuba a hudaybiya. Falam man sarafa, lokacin da manzo Allah ya yi da salla, aqbala ala nasi, sai ya juyo kallon mutane, faqala, sai manzo Allah ya ce hal tadruna madha qala rabbukum, shin kun san me mahalicin ku yake faɗa? Qalu Allah wa rasulu alam, suka ce Allah da manzansa ne suka fi sani. Qala, sai manzo Allah ya ce qala asbaha min ibadi, yace to Allah ya ce asbaha min ibadi, yace a yau a cikin bayina wasu sun waye gari, mu'minun bi suna imani da ni, wa kafirun, da kuma wanda yake butulce mu ne yake kafirce mu. Fa amma man qala, ma'ana a ranar washe garin an yi ruwan sama ne. To washe garin da aka yi ruwan sama shine manzo Allah yake cewa shin kun san me ubangijin ku yace yace a yau a cikin bayina akwai wanda ya waye gari yana imani da ni, akwai wanda ya waye gari yana butulce mu ne. Fa amma man qala, sai manzo Allah ya ce amma wanda yace mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, duk wanda yace an mana ruwa ne saboda falala ce ta Allah da rahamarsa, fa zalika mu'minun bi, to wannan shine wanda ya imani da ni, wa kafirun bil kawakibi, kuma ya kafircewa tatsinoyi, alkawakib shine lezetual tarmamu. Wa amma man qala, amma duk wanda yace mutirna bi nau'i kaza wa kaza, an mana ruwa ne saboda tatsinya kaza da ta huto, ko dan saboda wata utu, ko kuma saboda an ga shamuwa ta gitta da wani abu, to wannan fa zalika kafirun bi, to wannan shine wanda ya kafirce mu ne, butulce mu ne, kuma mu'minun bil kawakibi, kuma wanda ya imani da ka, wanda ya imani da mi ta sunyoyi. Ma'ana ana akwai hatsari babba. Mafi yawancin mu zaka ga yanzu wannan ruwan saman wanda ake yi wa, sai kaga mutane suna cewa to ai yanzu ma ai dan ba a shiga utu ba, ai utu ya kusa, ma'ana wasu suna alakanta ruwan sama da utu. Wannan kuskure ne babba, saboda mutane suna ganin misali in watan utu ya kama ana yawan yin ruwa, to ai wani lokacin kuma ba a utu din ba ake ruwa ba, ma'ana mutane ya zamanto kawai su daga watan utu ya zo, kawai su abinda suke dauka ko dole ne a yi ruwa. Shi kuma Allah yana ruwa ne lokacin da ya so, a inda ya so, yadda ya ga dama. Watan utu bai da alaka da ruwan sama, kawai Allah yana ruwa ne yadda ya ga dama. Kenan da haka, duk wanda yake ganin ana yawan ruwa ne saboda watan utu, to kun ji manzo Allah ya ce to wannan ya butulce wa Allah, ya kafirce ma Allah, saboda shi ruwan sama a kode yaushe kawai Allah ne cikin falalarsa da rahamarsa ga bayinsa ne kawai ke saukar da shi, amma ba watan utu bane yake sai ake yawan ruwa ba. Kuma shekaru nawa akwai shekarun da watan utu ma ba a yi ruwa ba, wanda wanda zaka ga ajiye ne aka fi yawan yin ruwan ba, kenan kaga ba wata bane yake da tasiri ba, barantana dauka kawai in watan ya kama dole a ringa ruwa. Yanzu kaga yanzu wannan ruwan da ake kwanakin nan mutane ta suke ai watan utu ne kusa kama, to yanzu in watan utu ma kama ba san bai da zai, idan wannan kuskure ne, ruwa bai da alaka da watan utu. Na biyu, akwai wanda zaka ga suna cewa me yake da suna bakan gizo wannan ark ansel wannan, wasu zaka ga sun ce kawai daga ya huto ba a yi ruwa, wannan shi ma canfi ne. Hatta malamai les astronom, masu ilimin astronomy, ilimin sararin samaniya, sun tabbatar wannan wa arnawa ne kafirai ba musulmi ba, sun ce bai da alaka ma da ruwa. Amma mun mafi yawanci in mutane suka ganshi su ce to mi babu ruwa, ko kuma kaga mutane suna cewa kawai idan hadari yayi yamma ko wani wane ne ba an yi ruwa ba, duka wannan kuskure ne, ko a ce an ga shamuwa ta gitta za a yi ruwa, wannan duka canfi ne. kuma manzo Allah ya ce la tirata babu canfi a cikin addinin musulunci kawai in aka mana ruwa abinda zamu ci mudirna bi fadlillahi wa rahmati yanzu akwai wanda a cikin musulmai suka tasirantu da ide da teori na arnawa da suke cewa wai idan zafi yayi zahi ne zai tirara teku shi kuma wannan tekun sai ya haifar da mi haduwar gajimare a sama ya aiwa sama saboda su basu yarda ba da Allah ne yake ruwa kawai ta suke na cire ne kawai dabi'a ce to yanzu wani gani yake kawai abin da zai sa kuma wannan akwai shi a cikin mu sai ga mutane suna cewa idan zahi yayi yawa to zai aiwa ba ayin haka in zahi yayi tsanani kaje to wannan ko ta kila alama zai aiwa wannan teori ne wani arnawa wanda basu yarda da Allah ba suka ce idan zahi ne yawa yake sa teku tiriri wannan tiririn shi kuma sai ya haifar da mi haduwar gajimare da niyaji a sama shi kuma sai aiwa to shi yasa manzo Allah ce kawai daga amana ruwa falala ce ta Allah jinkai ne na Allah ga bayinsa to shi yasa aka mana ruwa ba zama kuma a lokacin jahiliya su kuma abinda suke ta suke idan ta tsinniya kaza ta hutu ko ta hada za a yi ruwa to shi yasa ai manzo Allah ce a yau a cikin bayina mutane sun kashi biyu akwai wanda suka yi imani da ni akwai wanda kuma suka yi imani da tatsunniyoyi wanda ya ce an mana ruwa saboda falala Allah da rahmatu wanda ya imani da Allah amma wanda ya ce saboda dalili kaza ne aka mana ruwa ko saboda tatsunniya kaza ko saboda watan uku ne ko saboda kaza da kaza to wannan ya fitin cewa Allah ya kafirce mu Allah daga kenan ya mu kiyaye in aka yi ruwan sama mu ce mutsirna bi fadlillahi wa rahmatihi an mana ruwa ne saboda falala ta Allah kuma da rahamarsa ga bayinsa na ƙarshe shine min adiyatul istisha adda da ake karantawa idan ana neman Allah sai da ruwan sama kenan idan ruwa yayi yawa to wata adda ce za a yi domin Allah sai da wannan ruwan akwai adda kun ga ai baran mutane da aka tayi ruwa ruwa yayi ta tafiya da gidajen mutane to wasu daga sun ga hadari ya tashi kaga hankalin sa ya tashi ko aka wuni aka kwana ana ruwa to idan aka ga ruwa yana so yayi yawa har zai sababa halakar dukiya ko tafiye da gidajen mutane to akwai adda da zai sai Allah ya dakatar da wannan kuma cikin rahamar Allah wannan adda da akwai mana in kai lada zaka samu kuma sai Allah ya tsi da wannan kuma Allah ya mana haka ne dan Allah ya nuna mana shi mai iko ne akan komai kuma dan mu nuna gazawan mu ta cewa bayi ne kuma muna nema a wajen Allah subhanahu wataala dan haka wannan adda ita ce wanda mun ganta da cikin hadisin Anas wanda akai sati guda a lokacin manzo Allah ana ruwa wannan mutumin da yazo ce to ya manzo Allah dukiyoyi sun halaka kenan yanzu sai manzo Allah daga hannu ce Allahumma hawalina kenan idan ruwa yayi yawa wannan addu'a ita ce za ka karanta sai mu ce Allahumma hawalina wala alaina Allahumma alal akami waz-zirabi wa butunil awdiyati wa manabit ash-shajari Allahumma hawalina wala alaina Allahumma alal akami waz-zirabi wa butunil awdiyati wa manabit ash-shajari mu karanta ta Allahumma hawalina
wala alaina
Allahumma alal akami waz-zirabi wa butunil awdiyati wa manabit ash-shajari Allahumma hawalina wala alaina Allahumma alal akami waz-zirabi wa butunil awdiyati
wa manabit
ash-shajari
Allahumma hawalina
wala alaina
Allahumma alal akami
waz-zirabi
wa butunil awdiyati
wa manabit ash-shajar kinan zamu ci Allahumma hawalina ya Allah hawalina kaje kai wannan ruwan a kewayen mu wanda ba su samu ruwa ba kenan kaje kai a kewayen mu wala alaina ba akan ba akan mu ba ma'ana mu ya wadace mu ya ishe mu kenan kaje kai hawalaina a kewayen mu Allahumma alal akami ya Allah kaje kai a saman tuddai tudu can cikin daji cikin tuddai da manyan duwatsu aka ce al akami manyan duwatsu waz-zirabi da wajajen kananan duwatsu cikin daji wa butunil awdiya da cikin tafkuna da rafi kenan Allah kaje kai wannan ruwa a cikin tekuna da rafi wa manabit ash-shajar kuma kaje kai a wajajen saiwa na itace ma'ana cikin daji inda dabbobi suke zuwa suke yin kiwo da sauransu kenan Allah kaje kai wannan ruwa a can amma ba akan mu ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da wannan adda Anas yace kawai sai gashi hadarin ya yayi sai gashi mun mutu a tsakiyar rana kidan yanzu ruwa yayi yawa in ana so Allah ya dauke ruwan to wannan adda za a ringa karanta Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma alal akami waz-zirabi wa butunil awdiyati wa manabit ash-shajar to wannan sune a takaice addu'o'in da malai kawo wanda suke da alaka da ruwa tun daga addu'a da ake karanta yayin tasowa iska da addu'a da ake karantawa lokacin da aka ji tsawa da addu'a da ake karantawa lokacin da za a fara ruwan sama ko aka fara ruwan sama da addu'a da ake karanta bayan an ƙare ruwan sama da kuma addu'a da ake karantawa idan ana so Allah ya tsaye da ruwa kuma kan mu mance yan wani daga cikin lokutan da Allah yake amsa addu'a lokacin sabgar ruwan sama da haka occasion ce gare mu duk lokacin da aka fara ruwan sama to mu yi addu'o'i manzo Allah ce saboda me to ai ruwan sama da ake rahama Allah ce ga bayi to lokacin wannan sabkar rahamar da Allah yake ma bayan sai yake saukar da ruwan sama to duk wanda ya daga hannu roki Allah to manzo Allah ce tabbas garanti Allah zai amsa addu'a shi daga kenan wannan wata dama ce da occasion ce gare mu daga mun ga an fara ruwan sama to mu daga hannu mu roki Allah saboda mi wannan lokaci ne da Allah subhanahu wataala yake amsa addu'a kenan duk wanda yake da bukatoci kenan in aka fara ruwan sama to ka daga hannu ka roki Allah Allah subhanahu wataala zai baka daga kenan mu yi kokari wajen ganin wa'annan addu'o'i da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya mana mu ringa yin su fatan abin da muka faɗa ne daidai Allah subhanahu wataala ya sa mu tare yalla da a ciki kusure da tantaban harshe kuma Allah ya yafe mana muna roƙon Allah sanya mu wannan damuna alkhairi da albarka muna roƙon Allah ya dade nuna mana farkon ta lafiya ya nuna mana ƙarshen ta lafiya Allah ya ba mu ruwa masu amfani masu albarka Allah ya tsare mu da ruwa wanda yake na cutarwa Allah sanya albarka kuma a cikin abin da za a samu na amfanin gona Allah subhanahu wataala iyaye da kakanni da malamai wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu ya gafarta musu kuma Allah ya raya mu akan musulunci ya sa mu cika da imani marasa lafiyar mu na likita da gida Allah ya ba su lafiya Allah ya kore musu sauki da afuwa kuma Allah ya kara mana lafiya ya sanya mata albarka muna roƙon Allah subhanahu wataala duk masu bukatu na alkhairi Allah ya biya musu masu laruri da matsaloli Allah ya yaye muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sauƙaƙa mana rayuwa gabaki ɗaya ya rufa mana asiri duniya da lahira gabaki ɗaya ya iya mana abin da ba za mu iya ba muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa sakamakon mu gabaki ɗaya jannatul firdaus subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.